بين يديك السيف والقلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganinmu da sauraronmu ta cikin wannan tasha tamu ta auratayya, yau za mu tashi darasi na 11. A darasi na 10 mun yi bayani akan abubuwan da suke tabbatar da ingancin aure guda biyar. Akwai mahallin daurin aure, shine miji da matar, an tantance su, an tabbatar cewa aure ya halatta a tsakaninsu. Sannan bangare na biyu shine sadaki, bangare na uku shine waliyi, bangare na hudu shine siga, bangare na biyar shine abin da ya shafi wato shaidawar shaidu. To idan waɗannan abubuwan suka tabbata, sai kawai ayi wato addu'a da kuma salati ga annabi da kirari ga Allah, cewa Allah ya sa wannan aure wato albarka, shi ake kira wato khutbatul haja. Daga nan sai abubuwan da za su biyo baya su ne waɗanda ake kira adabuz zifaf. Adabuz zifaf, malamai sun wallafa littattafai akan abin da ake kira adabuz zifaf, wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kawo waɗannan ladduba waɗanda sun kai kusan guda 30 da 'yan kai, kusan ya kawo 33 waɗanda suka zama wato wajibi a kiyaye a lokacin tarewa. Abu na ɗaya da ya kawo shine tausasawa iyali a lokacin tarewa, wanda ya kawo cewa a nan mai gida zai iya yadda zai yaga ya zo da wani abu wanda ya kamata na faranta rai da kyautatawa, kamar abu mai zaki, abu mai sanyi, abu mai daɗi, da duk wani abu da ƙamshi, da tsafta, da kwalliya, da duk wani abu da zai zama cewa akwai farantawa, wato amarya ɗin rai, da kuma sanya farin ciki a zuciyarta na kawo mata abin da ya kamata. Wanda ya kawo misali da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda lokacin da Nana Aisha ta tare, Annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo masa madara a cikin koko, wanda ya sha ya bata ta sha, kuma aka ba kawayenta suka sha, har ma da ƴan rakiya. Wannan kaga ya nuna irin su tsire, balangu, kaza da sauran abubuwa, su yogurt, su abubuwa juice, da sauran 5 alive, 6 alive, 10 alive, da makamanta irin waɗannan diya kamata a ce an tanade su. Sannan abu na biyu da Sheikh ya kawo a cikin wannan littafi nasa wanda muke takaita shi, wato shine dora hannun miji akan matarsa da kuma yin addu'a. Wanda wannan shi yin wannan addu'a takan takaita duk wani sharri da ya biyo bayan wannan mata. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa uzubika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Wannan addu'a tana da tasiri wajen kawo ko dakatar ko takaita wato sharri da kuma jawo albarka a cikin wannan aure. Wanda wannan addu'a idan an yi ta, to za a samu alkhairi. Kuma fassara addu'an shine Allahumma inni as'aluka min khairiha, ya Allah ina roƙonka daga alherin wannan mata ko wannan amarya, wa khairi ma jabaltaha alaihi, da kuma alherin abin da ka halicce ta akai, wa uzubika min sharriha, ina neman tsarinka daga sharrinta in tana da sharrin, wa sharri ma jabalta alai, da kuma sharrin abinda aka halice ta akai na dabi'o'i da halaye marasa kyau. Don haka wannan addu'a idan Allah ya karba, to daga nan an samu tabbataccen aure wanda zai zama mai karancin matsaloli. Don haka wannan addu'a ba a makara, ko yanzu in ba a yi ta ba ana iya yi. Sannan abu na uku da Sheikh ya kawo shine arwaito daga shashin wasu magabata, musamman Abdullahi dan Mas'ud, cewa ango da amarya su yi sallah tare raka'a biyu. Wannan raka'a biyu tana da tasiri wajen karanta sharri da kuma jawo albarka. Domin asali wani mutum ne ya zo ya tambayi Abdullahi dan Mas'ud cewa na yi aure kuma ba na son a ce mun samu matsala da matar, daga baya an yi abu da soyayya ya kawo kiyayya, ko an dawo da fahimta daga baya a samu rashin fahimta, shine ya zo yake neman shawarar Abdullahi dan Mas'ud. To sai Abdullahi dan Mas'ud ya bashi shawara cewa su je su sallah raka'a biyu. To wannan sallah raka'a biyu kaga an bude da sunan Allah, an bude da bautawa Allah, an fara aure da albarka, an fara shi da alkhairi. Wannan shine wato abu na uku da Sheikh ya kawo, wanda shi ma ake bawa ango da amarya shawara yi. sannan abu na hudu shine abinda za a faɗa lokacin mu'amalar aure. Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana. Wannan addu'a ko wannan abu da mutun zai faɗa ko kuma zai karanta yana da tasiri wajen takaita sharri da kuma karanta wato musifa a cikin auren, musamman idan Allah ya amshi wannan addu'a, mutun zai ga abin mamaki, zai ga abin farin ciki, kuma zai murna da wannan aure, kuma zai farin ciki da shi, domin ko an toshewa shedan kofa, an taushe masa hanyar da zai bi ya lalata auren, domin gashi an yi addu'a, wanda kuma wannan addu'a idan Allah ya karbe ta, ƴaƴan da za a haifa ma zaka ga cewa shedan ba zai tasiri akan su ba. Me ma'anan jannibna shaytan? Ka nisanta mu daga shedan. Wajen nibu shaytana shi ma shedan ka nisanta shi, tunda shi shedan so ake yayi nisa daga barin mutum. Ma razaqatana, abinda ka azurta mu na zuriya, to Allah kada ka bawa shedan. Wa inni uizu habika wa zurriyataha minash shaytanir rajim. Ya Allah, ina nema mata tsari wato da ita da zuriyarta daga shedan abin jefewa. To kaga wannan addu'a tana da tasiri kuma tana da amfani, kuma in an yi ta za a samu wato zuriya ta kwarai, kuma an toshewa kofan shedan kofa. Sannan abu na biyar shine wato yadda yanayin mu'amala za ta kasance a cikin suratul baqara aya ta 223. Allah ta'ala ce nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum annashi'tu. Iyalanku gonaki ne a gare ku, kuma ku je ma gonakinku ta inda kuka samu wato iko ko dama. Da haka wannan an ba mutun dama na duk irin yadda ta kama su yi mu'amala kwanciya, to wannan babu matsala a musulunci. An bude kofa, an ba da dama da kowane irin kala, kowane irin style, kowane irin yanayi, matukar an kiyaye waɗannan dokoki da zamu faɗa a gaba, to wannan wato babu matsala. Sannan abu na shida shine haramcin wato mu'amala ta dubura, wanda ya ayan nan tazo da haramcin haka. Sannan kuma hadisi ya zo Annabi alaihi salatu wassalam ya la'anci wanda ya zauke wa iyalinsa ta dubura, saboda tsiniwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, da kuma cewa akwai Allah ya halaka wasu mutane da suke aikata irin haka. To sai ya zama cewa an haramta yin haka a kowane yanayi, a kowane guri, kuma yin hakan ya saba shari'ar musulunci. Sannan abu na bakwai shine yin alwala tsakanin ango da amarya a tsakanin mu'amala in ta faru. Wannan shi ma ya zo hadisi cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana yin haka, ya alwala a tsakani. Sannan kuma yin wanka shi yafi, shine matsala ta takwas, saboda hadisi da yazo daga Abi Rafi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye iyalinsa yana yin wanka a tsakanin wannan da wannan. Sai nace shin ba za ka sanya shi ya zama wanka guda ɗaya ba? Sai ce wannan shine mafi tsarki, kuma shine mafi dadi, kuma shine mafi dacewa. Sannan kuma matsala ta tara yin wankan su tare, shi ma ya halatta, saboda Annabi alaihi salatu wasallam an rawaito cewa suna yin wanka tare da iyalansa, da Nana Aisha, da Ummu Salama, da Maimuna, da sauran mata da suka rawaito mana wannan da halaccin yin haka. Sannan kuma kada mutun ya kwanta bacci da janaba tare da shi. Wannan shi ma ya tabbata cewa mutun zai kwanta bacci, to lalle ya wanka. In ba zai yi wanka ba, to ya alwala. In ba zai yi alwala ba, ya temama. Kada a kwanta haka ba tare da an yi ɗaya daga cikin waɗannan ukun ba, sai in ya zama dole ko ya zama wato larura. Sannan matsala ta 11, kuncin yin wannan alwalar. Ita wannan alwalar ba wajibi bace, don ba an yi ta ne domin ai sallah ba. Ita ƙarfinta shine wato an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin ɗaya mu zai iya yin bacci yana da janaba? Yace na'am, idan yayi alwala, ma'ana in ya so yayi alwala. Sannan matsala ta 12 da shag ya kawo shine yin temama wato maimakon alwala din. Ya ce ya halatta a gare su yi temama maimakon alwala idan ya zama lokaci ya kure, ko akwai kasala, ko akwai rashin ruwa, ko abin da ya kama da haka. Sannan matsala ta 13 shine wato yin wanka kafin a kwanta shi yafi, saboda hadisin Abdullah ibn Qais cewa na tambayi Nana Aisha cewa Annabi alaihi salatu wassalamu ya yake in yana da janaba, yana yin wanka ne kafin ya kwanta, koko yana kwanta kafin ya wanka? Sai tace duka biyun da ka ambata ko ka tambaya duka ya taba faruwa. Wataran yakan yi wanka ya bacci, wataran kuma ya bacci ya alwala ya bacci. Sai nace to mun godewa Allah da ya sanya yalwa, bai sanya kunci a cikin haka ba. Sannan matsala ta 14 shine haramcin jema iyali tana al'ada, saboda aya ta 222 da Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi, suna tambayanka game da al'ada, kul huwa azan kace kazanta ne datti ne fa atazilun nisa fil mahid kuni sanci mata a lokacin al'ada wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai jini ya dauke fai za ta harna idan sun yi wanka fa atuhunna min haythu amarakumullah je musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarki wannan mas'ala da shege ya kawo ita ce mas'ala ta 10 wato 15 a cikin waɗannan mas'aloli guda 34 da ya kawo wanda yake tsakanin ango da amarya bayan tarewa abubuwan da za a kiyaye na ladubba da kuma abubuwan da za a kiyaye na dokoki domin a yi aure mai tsafta aure akan sunna kuma aure wanda aka yi shi akan daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin rayuwar ma'aurata ya tsare dukkan abin ki ya kuma tabbatar da alkhairi
ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به